تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو لتنین 27 ده وتر رجب وند يزو ديدي ده شيكارا تا 2443 هجريه وند يداچه ده شيكارا تا 28 ga watan 2 شيكارا تا 2022 ميلاديه. zamu ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari. wannan shine darasin mu na 36. zamu tashi cikin muna cikin kitabul wudu littafin arwalla babi na 44. zamu tashi a cikin shi shine babu sabbun nabi wudu'uhu alal mughma alai. kafin muhara dake mun bar bayanin muqaddima, abinda nake jan hankalin mu akai shine wannan karatuttukan ba su muhimmancin da kai zamana kau karantawa ne za a yi an je gida ba a muraja'a ba a yi muzakara. dole mutum sai ya samu wani wanda yana, in bata samu ba a samu masu dama biyu ko uku su rika haduwa wanda kuna unguwa daya, ku zamna ku rika yin muraja'a kuna yin muzakara. mai ta'alimi na cewa fal ilmu min darsi qama ratafa, ilimi sai da darasi ne da muzakara yake daukaka ya girmama. kenan ya zamana in an dauka kahin a komo a dauki wani sabo ya zamana wannan ka riga kai muraja'a shi ka karanta, sai ka gani ka fahimci. inda kake da tambaya kai alama, in ka zo ka tambaya ko kake da shakku, tunda gashi ana yin abun ba ka bari ba ka wuce da shakku ka cuci kanka. inda ka kamance ko kana shakkun shi kai mishi alama in ka zo ka abun gakin shi. yadda wannan tsarin mutum in yayi shi zai fahimci ilimi yadda ya kamata. in ma da a ce mutum yana da hali ya samu sharhi takaitacce wanda hadisan da aka dauka kafin a zo zuwa darasi na gaba ya zamana ka karance sharhin su, to in ka to sai kaga ka zo da haske ga abin da aka yi baya. sabon da za a dauka kawai sabon aiki ne, kuma shi ma sai ka mutu wannan. wannan bata samu ba, muzakara ta zama wajibi. duk wanda zai dauki darasi ya je ya ajiye shi, bai tsaya ya duba shi, bai tsaya ya muzakara shi, ya muraja'a shi, ya ga ina yake da gyara, ina ne yammance, ina ne yake shakku, a gyara mishi. to wannan ilimin wahala ne zai kawai kamar sauraron wa'azi ne. sai zama mun taho mun bata lokaci, kuma shi bai tsaya ya bada lokaci ba ya fahimci menene aka yi. kuma ga sauki Allah ya kawo tasjilin na darasin ana da, in kana bukata sai ka sake maimaita ka sake saurara. kenan wannan abinda nake jan hankalin mai da hankali akan muraja'a ta wannan daruska masu kima, musamman ma wannan littattafai na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. magabatan haka nan suke, wanda yake bukatar yana da halin ya sai sharhi, ga sharhi irshadu sari wanda ana lissawa cikin takaitattun sharhuka na al-imam al-kastallani ko kuma sharhin at-tawshih na al-imam suwidi, gashi nan a takaice wanda zai baka haske talhisi ne zai maka na manuhar hadisin akan abinda hadisin yake ne. lokacin da duk muka yi wannan littattafan, hatta da littattafan su sirsala su askari su wannan, wallahi duk darasin da na dauka in nazo sai na maimaita shi a cikin, bayan maimaita matanin sai na maimaita sharhin shi wannan littafin. kuma sai ka ga abubuwa da warware abubuwa ga sanin cikin haske, kana karanta abin cikin haske babu hashashe a ciki, ga abin da malami ya gaya maka kuma ka zo ka samu karin bayani cikin mai sharhi. to da wannan ummatin ya lazumci, idan kuma mutun ya kasance yana nihin shi ma wannan ilimin wata ran ya rike shi ya fahimce shi har ya koya ma wani, ba ya zamana ba kawai ya taho wanda yasa kanshi neman ilimi dalibi ne ya sha bambam da wanda zai zo sauraro ne yake ko kuma an sa wa'azi kawai ji ne zai shi, wannan hukuncin kawai yake so ya ji ya fahimce abinda aka ba gaba ya rike yayi aiki da shi. amma kai matsayinka na dalibin ilimi ka rike abin ka amfana da shi, gobe kai ma ka karantar da wani, a ce yau in malamin bai nan abun nan da kuka wuce kai ma kana iya koya ma wasu iya kokarinka. kuma duka wannan rahama ce Allah madaukin sarki ya kawo mu lokacin da muka yi su wajen malamin mu, Allah musu rahama, ba wanda zai tsaya maka wannan tafsirin, babu zancen kawo maka bayani da tafsiri da wannan kawai kokarin mu ne da bincike da nazari da ci gaba na ilimi ya kamata a kawo wani dan abun da za a haskaka mata ni kawai muka karanta wajen malamai. to kuma kokari da kwazo yake sa mutum yayi iya bincike akan kowanne littafin ya ga menene afdalu shuruh na wannan littafin mafificin sharhi na littafin wannan wane ne kamata in nema kuma wanda ya dace da marhalata kuma wannan yake tuntubi malamin da yake karantar da kai to wannan sai ka gani mutun ya huta da ilimi mai albarka mai yawa yadda ko gobe shi ma zai iya koya ma wani amma bai da amfani a ce ka karanci littafin kuma an zo a ce ka koya ma wani kuma baka iya ba kenan ya zama na kawai jin wa'azi ne kai ba dokan ilimi bane ina wannan shine babu na 44 al-imam al-bukhari yake cewa babu sabbin nabiyyi wudu'ahu baban dake bayanin zuba annabi ruwan shi ruwa da annabi yake zubawa ruwan arwallashi alal mugma alaihi ga wanda ya suma wannan baban zai wannan bayanin al-imam al-bukhari a hadisi na 194 yake cewa haddathana abul walidi qala haddathana shu'ba an muhammad ibn al-munkadir qala sami'tu jabiran yaqul naz jabir yana cewa kenan wannan mutun nawa ne a ciki bai basu da yawa sanadin abul walid shu'ba muhammad ibn al-munkadir jabir kenan ruba'iyatin mutun hudu ranne tsakanin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana gaishe ni yana gaishe da ni gaisuwa ta mara lahiya iyadatul marid kenan gaidawa ta wanda bai da lahiya ita yake cewa al iyada an kuma lahiya shi rawaita ce az ziyara kenan wannan bai da lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gaida shi ruwaya ta bayyana cewa gaira mashiyan gaira rakiban kai yazo a wata ruwaya ta hadisin yazo ne a kafa shi ba a bisa wani abun hawa ba dai samu ladan aidul marid fi makharafatil janna wa ana maridun kuma ni banni da lahiya la a aqilu banna hankalta ma hankalin shi har ya kai da gushe ya ma saboda tsananin rishin wannan cuta saboda tsananin cuta yace fatawadda sai annabi yayi arwalla wa sabba alayya min wudu'ihi ya zubo mini ruwan arwallar tashi yace fa a kaltu sai nayi hankali kenan annabi yana zuba mishi sai samu sauki game da cutar nan har yayi hankalin shi ya zo fa kultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah limanil miras gado nawa ne ne ma'ana yana da dukiya in ya mutu wa zai ci gadan shi lokacin ba a san ko ba ai gadan yace inna ma yursini kalala wanda zai gaje ni kawai kalala ne ma'ana kalala wanda babu kalala a qur'ani yazo da ma'ana biyu koi kalala wanda yake ba da wanda ya mutu mamaci ya mutu ba da ba uba la far'a lahu wala asal bai da far'i bai da asali to wannan shi yake ne yace fa nazalat ayatul fara'id sai Allah ya sauko da ayatul fara'id aya ta gado wannan aya ta gado kuma shine yastautu naka qulullahi yutikum fil kalala ita ce Allah madaukin sarki ya sauko ta dalilin tambaye jabir ko kuma wasu suka ce aya yusikumullahu fi auladikum duka cikin suratul nisa kenan ko wace ce dai ta kasance jabir shine kasance sababin saukar wannan aya wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kawo shi a guri 8 cikin wannan al-jami' kin shi wannan shine guri na farko kuma nan gurin abin da yake nihi duk da tana bayanin gado nan ba zan yi bayanin abin da ya shahi gadan ba a bayanin gado can an tarra ta an yi bayanin gado amma mu nan mahallin shahirin mu shine zuba ruwan arwalla akan mara lahiya gashi nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba mishi ruwan arwalla shi kuma ya farfado shine abin da yake nihi hukunce-hukuncen wannan hadisin abin da ya shahi hukunce-hukuncen shi a cikin shi akwai mustahabbancin zuwa gaida mara lahiya a kafa a cikin wata ruwaya yace ya taho ba tare da abusa abun hawa ba tare bisa alfadari ba bisa raqumi ba kenan ta nuna a zahiri a kafa shi yata yi a cikin shi kuma akwai halaccin gaida wanda yake su cutar shi ta suma ce yace wannan kuma gashi nan gurin idan an tabbatar da cewa suman nan in yayi bai yayiwa ya fadi al'aura shi tana huta ko mace ce in haka nan ne kuma kenan wannan baka ce ba zuwa ganin shi baka tafi ba zuwa ganin shi kenan wannan yana daga cikin abin hadisin da yake nuna mana halaccin yin hakan din nan a cikin shi kuma akwai dalili akan tsarkin ruwan da aka yi amfani da shi gashi nan annabi sauran arwallar fa wanda ya wanke hannun shi ya zubo sai ya dauko ya zuba musu kenan yake nuna cewa wannan ruwan mai tsarki ne dan ba za a yi tabarruki da najasa ba da abin da yake mai najasa ba kuma wannan ba za a ce ba ya keɓanta da arwallar annabi alaihi salatu wassalam dan a ka'ida ta hukunci duk in ya taho ana daukan shi cewa amane sai in dalili ya kawo takhsisin shi ya ce khassasi wannan annabi kadai yake banta kuma wannan ga littattafai na qasa'isun nabi su suke bayyana cewa kaza yana daga cikin qasa'isun nabi ba daga fahimta ba da ra'ayin mutun zai ce me yiwa ai khususiyya ce ta annabi ko kuma masalan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza ko ya ce kaza wani da jahilci sai ka je rika cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gama kanka da annabi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman mu bane ba a'a ba haka nan bane duk abin da ya aikata ko ya fada ko ya tabbatar to ya gama jama'a gabaki daya dan saboda yazo ai dan shari'a ai koyi da shi ba dan yayi ayyukan da sun shahi khususiyyar shi ba abubuwan da suka shahi khususiyyar shi kuma wannan shari'a ita take bayyana ba da ranka bane san ranka bane zaka ce a ai mai yiwa khususiyya ce mai yiwa shi kadai yake manta abinda suka ke bance shi wanda khususiyya ce nashi sanannu ne an wallafa littattafai da dama akan su wa fihi a cikin shi kuma jawazul wasiya lil marid akwai halaccin yin wasiya ga marar lahiya musamman ma idan ya kai wannan haddi ya kai marhalar da ya ga alamun cewa ba zai tashi ba jabir abi tashi ba daga wannan cutar kuma daga cikin shi akwai cewa la yuqda bi ijtihad ma dama yajir sabilan ila an-nas mutum ba zai yi ijtihadi ba matakar akwai hanyar samun nassi kana da hanyar da zaka samu aya mallam wani malami ya baka ita kana da ya maka sharhinta ka dauki hukunci daga wajenta kana da hanyar samun hadisi dan akwai malamai ba zaka yi wanza da su ba ka ki tambaya aka je kai ijtihadi naka na karan kanka wannan bai halitta ba kenan nan gurin abin da aka dauka cikin wannan hadisin da Jabir ya tambaya da yayi ijtihadi yace ma diyan shi mana yace ma magadan kawu dukiya ta ina muta ai kaza da ta ai kaza to bai ijtihadi ma dama dai ga nasi a zamne shine annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin kenan abin da ya shahe mu nan gurin kenan sauran kuma gabar shi da take bayanin ka mirasin kalala da sauran su wannan can cikin kitabul fara'id zan mutarra shi insha Allah muna cikin masare sai hadisi babu na 42 al-imam al-bukhari yake cewa babu rugusul wal wudu' fil mihdab baban da ke bayanin yin wanka da arwala a cikin basan wal qada an san me ake nufi da basan ko kamar abun wanka kato wanda ake yi ciki ake shiga ana wanka to kai arwalaka a ciki kuma kai wankan ciki hukuncin shi wal qada da kuma akushi wal khashab da itace da larabcin zamani ana kiran shi katako wal hijara da kuma duwatsu kenan dutsi ne kamar irin mai rami haka ka zuba ruwa ciki kai arwalla ko kuma icce ne haka mai rami haka ka zuba kai arwalla duka wannan me yake nuna mana shari'ar musulunci a matsayin mu na musulmi ko mimi kokarin yin shi da dalili shi yasa kamar yadda muke fada wasu abuwa bikin da Bukhari zai kulla ganin musulmi ma ba wai malami ba sai ce ba bukatar wannan me yake kai ma sai yan kulla kaga kamar irin wannan to amma abinda ake so musulmi Allah ya bayyana komi ma faradna fil kitabi min shay komi bin bari ba inji Allah cikin Qur'ani yana nihin hatta da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan juz'i ne tana daga cikin wahayi ita ma to babu abinda aka bari komin zakai kai kokarin yin shi da ilimi kai kokarin yin shi cikin sani nan gurin yake cewa haddathana hadisi na 149 yake cewa haddathana Abdullah ibn Munir sami'a Abdullah ibn Bakar qala haddathana Humaydu an Anas qala hadartu salata na halarci sallah fa qama man kana qariban dar min ahlihi ila ahlihi wanda ya kasance gidan shi kusa ne sai ya tafi zuwa ga iyalan shi wa baki ya kaumun sai wasu jama'a suka yi saura fa uti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi miqdamin sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da abun yin arwal da abun yin wannan wanka ciki min hijaratin da dutsi fihi ma a cikin shi akwai ruwa kenan sai ma suntali haka amma katu wanda bai kai ba inda za a shiga ciki yayin zuka makana ai kiran shi so wannan na wanka da ake dauka tunda lokaci ya sauya an bar aiki da wa'ancan din ba su bane yace fa qama fasagura al-mikhdabi an yabsuda fihi kaffahu sai wannan abun ruwan sokin na wanka yayi kadan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shinhuda hannun shi a ciki fatawadda al-qaum kulluhum sai mutanen dukkan su suka yi arwala a ciki kulna kam kuntum muka ce kun kai ku nawa kale ce 80 wa ziyada mun kai 80 da wani abu wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo dan ruwa cikin dan abu kada wanda hannu ma bai iya shiga mutum 80 sama da 80 su yi arwala a ciki zan mutar da cikin sunanin darimi wajen kawo mu'jiza wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sai hadisi na gaba na 109 yake cewa haddathana muhammad ibn al-ala qala haddathana abu usama mun taba wuce shi ko an wuce shi kenan yana daga cikin ashuyukhu tis'a manyan malamai guda tara wanda malaman sunna duka sun ruwa daga gare su kutubu sitta haddathana abu usama an burayd an abi burda an abi musa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam da abi qadahin fihi ma annabi ya ce a kawo mushi akushi a cikin shi akwai ruwa fa ga sala yadayi sai ya wanke hannun shi sai an san dai me ake nini da akushin go yawa na ice ba na ice shine ice ma qada kenan na canda dan ba na karhi bane da su ne suke aiki yace fa ga sala yadayi wajhahu fihi sai ya wanke huskar shi kuma malamai sun yi kokarin dukkan zan mu ga bayani zuwa gaba akan makayi fa gasala yadayhi sai ya wanke hannuwan shi wajhahu fihi da huskar shi a ciki wa majja fihi yayi tohi a ciki kenan ka gani a ciki ya wanke hannun kuma a ciki har yayi tohi yake nuna cewa ya halitta yin haka nan hadisi na gaba na 119 da wannan dan duka babu ɗaya ne abu ɗaya suke magana akai yace haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana abdul aziz ibn abi salma qala haddathana amr ibn yahya an abihi an abdullah ibn zaid qala ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min fi tawr yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen mu sai muka huddo mushi ruwa cikin wata tasa min sufurin ta tagulla fatawadda asayi arwalla fa ghasala wajhahu salasan ya wanke huskar shi so uku yadayhi marratayn marratayn hannuwan shi so biyu biyu wa masaha bi ra'sihi ya shahikan shi fa aqbala bihi ya gaba da shi wa adbar kuma yayo baya wa ghasala rijlaihi ya wanke kafahuwan shi kenan nan mahallu shari cikin shi shine fa akhrajna lahu ma'an fi tawr muka huddo mushi ruwa cikin tasa kenan arwadda daga tasa hadisi na 198 قال امام البخاري كتي حدثنا ابو اليمان ابو اليمان واكينن الحكم بن نافي يكي تشو اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه قالت عائشه تكي تشو لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم ياين ده النبي صلى الله عليه وسلم ياي نوي واشتد به وجهه تشتهي تاي تسناني kenan nauyi na cuta cutar ta yi tsanani ista azana azwajahu sai nemi izinin matan shi an yi marrada fi baiti ayi jiye shi a daki na bi tashdid shi ne wannan abun nan jiya fa azinna lahu sai suka bashi izini kenan nan gun nunin nisuwa ce a karshe sa ta zo da tashdidi ka karanta shi da fa azinna lahu sai zamana mufrad ne kenan ya bashi izini amma fa azinna lahu suka bashi izini matan kenan fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayna rajulaini sai annabi ya huto tsakanin mazaje biyu ta khuddu rijlahu fil ard kafashi tana zane a ƙasa kamar ta yadda kenan cutar bai iya daga kafashi yayi tafiya dai ha tana ja ƙasa haka bayna abbas wa rajulun akhar tsakanin abbas da wani mutum daban qala ubaidullah sai ubaidullah yake cewa fa akhbartu abdullah ibn abbas sai na ba abdullah dan abbas fa qala sai yace atadri man wa rajulul akhar ka san wanne ne mutumin guda da Aisha tace da mutum guda qultu la nace mishi a qala ce huwa aliyu shine aliyu kenan wannan yana daga cikin da shubuha ayin shi a suke ce hasada ce ta ki bayyana farala shi ta ki hadin farala aliyu ke ta ce kenan nan gurin suka ce yan shi'a ke ta ce ta sa Aisha ta ki hadin aliyu wa kanat tunda ba shi bane babban manhaj wa kanat aisha radiyallahu anha muhaddisun aisha ta kasance tana bada labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam tuhaddis tana bada labari annan nabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baytahu ya hada bayan ya shiga dakin nashi washtadda wajhuhu cutar shi tayi tsanani yace hariqu alayya min sabai kiram ku zubo mun ruwa salka bakwai wannan sai yace lam tuhulla auketuhun tahulal auketuhunna wanda ba a bude marhinsu ba saka bako yadda tun arihe su ba a bude ba arihe suke kenan nan gurin yana kwance cikin rishin lahiya yace la alli a ahadu ilan nas me yiwa an yi alkawali zuwa ga mutane ma'ana in yi musu wani umarni da cikin umarnin da Allah ya umarce ni ko kuma me yiwa an kamar yadda zan mu gani an musu ganin karshe wa ajlisu fi maqdabin wa ujlisa sai aka zamar da shi fi miqdabin li habsa aka ajiye shi cikin wani babban sintali na habsa kenan nan kun ga miqdab kuma nan yazo da babba ne wanda har ana iya shiga ciki wancan ko da muka wuce gashi hannu ma bai iya shiga wanda suka yi ar wallahi yake nuna babban hawa hawa ne zaujin nabi kamar yadda so yanzu na wanka ga akwai babba wanda wani ma yana iya shiga wani kuma dan karami ne ko roba katuwa zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa tafiqna sannan sai muka fara nasubbu alaihi tilka muna zubo mushi wannan ruwan nasalkau wannan hatta tafika yusiru har sai da ya hadu ya fara yana cewa abul malik darasin ga na cikin riyadus salihin fadafiqna a cikin hadisin ka abul malik fadafiqa shine farawa yushiru ilaina yana nuni gare mu yace an qad fa'altunna to kun aikata ma'ana kun yi abin da na saku summa kharaja ila nas sanna annabi sai hutu zuwa ga mutane kenan wannan abin da yake so bukhari yayin nuni mahallu shahir dai shine shiga cikin mihdabikin wannan wannan hadisin imamu bukhari Allah mashi rahama ya kawo shi guri 16 cikin aljami'u sahih wannan shine guri na farko da bukhari ya kawo wannan hadisin kuma abin da bukhari yake nihi da sayo wannan hadisin Allah mashi rahama kuma yana nihin cewa al'awani kulluha dahira wannan hadisan cewa dukkan wani makayi ga baki dayan shi ma'ana tunda hadisan dukkan su ne muka zubo hadisi na farko ma'ana na Abdullah ibn Munir wanda annabi sai yake cewa fatawadda alqawm kull mutane suka yi arwala wanda sun kai 80 da wani abu to wannan hadisin abin da yasa Bukhari ya kawo shi manufar shi shine ya nuna cewa dukkan wasu makayi mai tsarki ne dukkan su sawa'un na jawharin kasa ko kuma na bugo na kasa ma'ana wanda daga asalin kasa aka cire kasa aka yi shi kamar su suntali ko kuma wanda wani abu ne kasa ta huddu aka cire aka yi kamar icci kaga wancan na asalin kasa ita aka yi suntali shi kuma wannan da asalin abin da kasa ta huddu ne aka cire aka yi to dukkan su ya nuna maka cewa masu tsarki ne ba ruwan shari'a da duba tasirin cewa ga inda aka huddo su babu karhanci cikin aikin su ga baki daya shine abin da al-Imam al-Bukhari yake nihi da kulla wannan abin ga yace cike kuma hadisin wannan akwai alam daga cikin alamun nubuwa shine dan abu kadan ya zama na mai yawa yake cewa sun yi arwala daga bangaren su zuwa bangare sai ga ruwa yana fitowa ruwaya ta nuna ya akai ruwan yayyawaita sai ga annabi ya ma ya tsin shi haka ruwa yana bubbugowa kamar girgije daga jikin ya tsin shi kuma wannan yana daga cikin babu khususiyya ce ta annabi daga haddi wannan ba sai an ce muka ba khususiyya ce to amma abubuwa na shari'a baka shigowa ka ce a khususiyya ce dan ka sabke ma kanka Ibn al-Arabi Allah mashi rahama yake cewa da zan mi da awar duk abin da ya fito daga annabi mu ce ai ko mai yiwa khususiyya ce mai yiwa kaza ne duk sai mu rusa shari'a duk wanda ya ga abin da ran shi bai mushe ba sai ya zaburo ce kai khususiyya ce kawai kenan sai ya huta da abin to amma shari'a abubuwan da tace khususiyya ne su ake bari a khususiyya ne kuma malamai sun yi bayanin su sai hadisi na gaba wanda yake cewa daga Abi Musa ya kira yau da ce a kawo mishi akushi na ruwa yasa ya wanke shi yayi tohi a ciki wannan hadisi ne wanda Bukhari ya kawo shi a takaice amma a cikin Ghazwatut Ta'if cikin Kitabul Ghazwat ya kawo shi cikin Kitab Ghazwatut Ta'if ya kawo shi cikon shi gabaki ɗayan shi dan yana da tsawon nan sai ikhtisarin shi ya kawo kawo mahallin shahid ko Muslim ya hudo shi cikin Kitabul Fada'il daga Muhammad ibn Ala daga Abdullah ibn Murad dukkan su daga Abi Usama Bukhari ya ambace shi mu'allaqan a cikin Fadl Wudu'in Nas haka nan Dawudi mai sharhi yake cewa cikin shi akwai Dawudi Allah mashi rahama yana daga cikin masu sharhin Sahih al-Bukhari wanda ban mu da su sun bace a cikin magabata akwai manyan shuru da shi da kamar su Abdullah ibn al-Munayyir wanda shi ma sharhin shi ya bace yace akwai halaccin to irin wannan manyan magabata wanda suke hada littattawai suka har da ce abubuwa su suke dauko mana wasu abubuwa daga cikin wancan littattawan da suka bace daga ciki akwai al-Ibn al-Mulakin Ibn Hajar akwai buhus wanda malamai suke tashi na zamani akan su cewa ra'ayoyin malamai wanda littattawan su sun bace wanda Ibn al-Mulakin ya tsare su ya kawo mana su ra'ayoyin malamai wanda littattawan su sun bace wanda al-Imam Ibn Hajar ya tsare mana su ya kawo mana su Ibn Hajar yana da diyawa dan saboda Allah ya arzuta shi da littattafai gidaje gare shi na littattafai kuma rubutun hannu mu rika tana cewa ma in Allah na rubutun hannu ba wai san can ka sayo bane ka aika Kano a kawo su wannan da hannu ne mujallal 30 40 da hannun su duka suke rubuta kuma ya cika gidaje da dakuna shi yasa Abdullah ibn Lahi'a Allah mashi rahama yana daga cikin malaman hadisi da suka yi ikhtiladi a karshen rayuwar shi ta kone maktaba wannan ya zama na sababin ikhtiladin shi ya rikice bai ma san abin da yake bada na hadisi ne saboda zahin abin duk rayuwar ya kare ta da rubuce dakuna na littattafai da rubutun hannun shi a karshe ta kone to kaga wannan dole zai samu ikhtiladi yana da uzuri hadisi na gaba wanda muka gani daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aka huddo mishi ruwa daga cikin tagulla yayi arwalla wannan hadisin al-Imam Abi Ubaida Allah masharhama yana da littafi at-tahur Abu Ubaida magabata mai uwa musan suna da littafi shakundum komai bisa bari ba akwai littafin da ake cewa at-tahur littafi na al-Imam Abi Ubaida qatu hadisi kawai wanda suka shahi sha'anin tsarki kuma ya huddo su da sanadin shi babi na daya na bi mujallal guda ne amma hadisan duk hadisan da ya shahi sha'anin tsarki wajen shi suka same shi Abu Ubaida Allah mashi rahama to ya huddo wannan hadisin daga Ibn Sirin yace khulafa'ul arba'a dukkan su sun kasance suna yin arwalla a cikin tasa Abu Ubaida yake cewa wa ala haza amrun nas fi ruqsa wa tawsi'a fi wudu'i fi aniyatin nuhas wannan aikin akan shi malamai suke bisa kai cewa babu lahi yin arwalla a cikin makayi na tagulla wa ashbahi da makamancin shi daga cikin jawahir sai dai wani abin da ake rawaitowa daga Ibn Umar cewa yace makaruhi ne dan tagulla wani abu ne mai daraja kenan wanda suka kiyasta shi da zinara sai ce ba ai amma Abu Ubaida yake cewa wannan magana ba haka bane ulta sai yake cewa Ibn al-Mulakin Ibn Abi Shayba ya huddo hadisi daga Yahya ibn Sulaim daga Ibn Jurayj yake cewa Muawiya yake cewa nahitu ana tawadda fil nuhas an hana mu imi aro an hana ni yin arwalla daga cikin makayin tagulla wanda wannan bayanin nashi yana cikin al-musannaf da Ibn Abi Shayba hadisi na 402 Ibn Battal ya kawo shi Ibn al-Munzir a cikin littafin shi al-Isharaf yake cewa an yi malamai gabaki dai sun yi rangwame akan cewa ana iya arwala cikin makayi na tagulla me yasa mas'alar nan saboda ta yi kama da zinari shi yasa suke kullu babubuka akan ta kuma wannan cewa ya halitta kin ana yi ita ce ra'ayin Sufyan as-Sauri da Ibn al-Mudarrak da Shafi'i da Abu Sa'd yace ban san ba wani wanda na gari cewa karhanta yin arwala a cikin makayi na tagulla haka nan da dalma da makamantan su kuma abubuwa dukkan su ana barin su akan cewa halaka ne matukar ba a samu ba abinda aka samu cewa ya haramta abin nassi yace bazan mu haramta abu ba da nassi mauqufi kawai na ibnu umar gashi can nassi ya karara ya nuna annabi yayi mu haramta abin nan saboda nassi na ibnu umar wanda shi ma ance ne hawiruwa ne aka ce bayanin shi yana cikin musannaf na Abdurrazzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba yace arwalla akan tagulla wannan abu ne sananne Ibn Battal yake cewa na samu asar daga Ibn Umar cewa shi ma yayi arwalla da tagulla cikin tagulla kuma wannan ruwaya ita ce take kusa da daidai dan saboda mun san Umar da koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwa a ce Annabi yayi kaza shi kuma yazo yana kyamashi yana da wahala Sahih al-Bukhari da sharhi Ibn Battal ya kawo wannan bayanin a cikin sunan wannan al-Imam Abi Dawud ya kawo bayanin da yake nuna yin wannan kin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi arwalla sunan na Abi Dawud zan mutar da shi a cikin hadisi na a kusa ma hadisi na 198 yake cewa mun huddo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace an huddo mishi ruwa daga cikin taurin min shabahin tagulla akushi na tagulla Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla a cikin shi Ibn Jurayj yake cewa na ambata ma adha karhancin Umar cewa Umar ya karhanta ayi arwalla a cikin makayi na tagulla yace wa mayukuf qarashi an illa ra'ihatuhu faqad yace ba abin da yasa yake shi kawai sai dan mai yiwa warin nashi ne bai so ba dan yana nahin shari'a ta hana ba Ibn Qudama mai almuguni a inda ya kawo asar kin daga Ibn Umar karhancin shi arwalla sai yace an kawo karhancin shi daga Abul Farij al-Maqdisi amma kuma yace wai dan saboda ruwa yana jirkita a cikin tagulla an bar shi yana yin wari sai yace kuma mala'ika suna kin tagulla kamar yadda yake cikin almuguni na Ibn Qudama amma abinda da yake kai a takaice shine cewa halak ne yin arwalla a cikin makayi na tagulla kuma wannan shine misali ɗan uwa muke ba da misalin cewa duka abinda muke kawowa na shuruh na magabatan nan wallahi takaice ne muke inda zan mu kawo bayani na malamai da taujihin bayanan su da me suka ce da araki mazhabu yanzu kamar wannan mas'alar galat tawarin jingin wanda suka yi bayani akan ta kuma wanda sharhi ne na Sahih al-Bukhari kin da hadith wannan kadai sai ayi mata zama 10 ko 10 wani abu to amma manhaji ne na takaitawa dan saboda daukan karatu ne ba darasin littafin bane akwai bambanci tsakanin darasin littafi da kuma daukan karatu wannan dan bayanin ma da muke na nafila ne ba dan dole bane sai hadisi na gaba da yake cewa rishin lahiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da har aka dauke shi aka je yace a kawo shi a zuba mishi ruwa a salka 7 hadisin wannan Bukhari ya huddo shi a cikin gurare guda 7 wannan shine guri na harko a cikin kitabu salat ya kawo shi cikin rishin lahiya mara lahiya ya halarci sallar jami'i duka ya kawo da gurare da dama cikin kitabul hiba da sauransu abin da yasa malamai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuba mishi ruwa a salka guda bakwai yana nihin dan saboda magani mara lahiya ya zuba ruwa a cikin ya tabbata cewa ruwan sanyi yana yin ruwan sanyi yana maganin cuta mutun yayi wanka da shi ko lahiyar kalau kuma hakanan ko da baka da lahiyar da kuma wannan ilimi na zamani ya nuna cewa kuma da sahi ya zamana da sahi ba da marece ba dan mai masassara ne yayi wanka da ruwan sanyi da marece ya kara rikita abun kuma kamar yadda muka yi rashin fahimtar nassi sai kai abin ya kawo matsala ka azama nassin matsala kai kuma kai ne mai ita to wannan haka ne iri-irin shi ne wannan yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ruwan da ya arwala ya zuba ma wanda ya su macan baya kuma ya umarci wanda yake aka mishi kambun baka cewa yayi wanka to yace wannan ba wani abu bane wanda mutum zai ganin cewa wani abu ne na canfi ko makamancin haka a kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman waraka ne kuma abu ne yake dabi'i kuma a cikin shi malamai suka ce da yace sarka bakwai dan saboda bakwai cikin adadi bakwai tana da wata khususiyya a cikin shari'a komai zaka yi an ce kaza bakwai sammai bakwai kasai bakwai da kaza to Allah yana da wani sirri cikin adadi bakwai wanda shi ba kanshi sani kuma cikin shi akwai halaccin yin ruqiya da wannan da neman magani idan mutun ya kasance yana da rishin lahiya shi magani kuma wanda shari'a ta so abin da yake nihi da wannan bakwai kin kamar yadda magabata akwai manyan malamai wanda suka wallafa khasa'is da khususiyya da Allah da shari'a ta musulunci ta ba ma adadin bakwai da hikima kuma da ke ciki da yace sarka bakwai wanda ba a warware bakin su ba yana nihin dan saboda su suka yi yana nuni ne da cewa ibn al-jawzi yake cewa yana nihin abu guda uku me yiwa yana nihin ya kasance yana nihin tabarruki da wannan guda bakwai in tana da ma'ana a ciki kuma da tsarkin ruwan matukar ba a bude ba kai ce da kuma tsarkin ruwan matukar in ba a bude ba dai annabi yace wanda ba a bude bakin sa ba kenan in an bude tana yiwa ta kazamta ta shiga tana yiwa wani kwari ya shiga shine hikimar da ta sa yace wanda ba a bude wannan kin sa ba kamar ka ce ma yaron ka dauko mun ruwa cikin bidinan can amma wanda ya kwana a rihi ba wanda yake bude ba dan ka aje kazamta da wannan sun shiga ciki ba dan wani manufa ba da ba wannan shine amsar da malami suka bada akai sai na gaba da yake cewa cuta tan ma annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani ba komai yasa take mishi tsani ba sai dan Allah ya bashi lada haso biyu kamar yadda yake cewa ni uwaku kamar uwaku rajulani minkum ina cuta kamar yadda mutum biyu suke cuta daga cikin ku kamar da zai zo mas'alan nan zata zo zuwa gaba kuma cikin shi akwai cewa ya kamata man da suke yan gidan mara lahiya su dauki dukkan hanyoyin da zasu kasance sun sanya mishi kwanciyar hankali sun sa shi ya samu nutsuwa wannan shine sai Aisha suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam me kake so a dauko a kama ka me kake so a yi dan matukar abin ba zai cutar da shi ba sai a yi mishi abubuwan da yake so dan saboda sa mishi nutsuwa kai zamana a gama mishi bi garadadin cuta kuma garadadin abin da yake ku yi kunki kenan shine sai Aisha suka yi tsaye akan wannan abubuwan na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin shi akwai san wanka ga ruwa dan saboda an sanya albarka a cikin ruwa kuma ruwa shine rayuwa ta dan adam shi yasa yake amfani an zuba shi a cikin wannan ganga jikin dan adam kuma ilimi na zamani ma tabbatar da wannan ana so yace istimalu malam tamasuhul aidi ayi amfani da ruwan da hannu bai taba shi ba dan saboda neman albarkar shi kuma a cikin shi akwai cewa bakwai tana da in aka yi amfani da bakwai din za a samu wata ma'ana da wata fa'ida wanda sama da sauran adadin kuma a cikin sa akwai cewa al-akhdhu bil ishara mutun yayi ruko da ishara annabi nan da yace musu qad fa'altunna kun yi nuni kun abinda na aikata kun yi nuni ne musu ba magana ba ce musu ta baki kamar yadda mai mukama yake cewa al-hurru taka fihi al-ishara wal 'abdu yadrabu bil asa da ishara ta wadatar da shi bawa shine wanda sai an buge shi haka wannan a cikin risalar sasaniya yake cewa wa misluka la yuqra'u lahu bil asa wa la yunabbahu bi tarkil hasa kamar kai mutun ne wanda ba ai an kwankwashe shi da tsakuwa ba sai an gehe shi da sanda ba zai abin an sa shi to haka sunna ta tabbatar yallan mutun su kasance in an ce ka sun san cewa yana son kaza to ya zamana sun yi kokarin yi kamar yadda Aisha take yi kada ya zamana su nuna dolanci sai ya ce ta shiki kaza mai yana da rishin lahiya amma sai ya ce kun yi abinci da Allah a kawo mun duka wannan cikin rishin hikima da rishin tarbiya ta wannan ta karanta sa gidan Annabi sallam yadda ake yawa yadda yake san asuwaki bai da lahiya kawai ta kawo mushi sai babu na 46 al-Imam al-Bukhari ke cewa babul wudu'i min at-tawri baban dake bayanin arwalla daga aku daga tasa at-tawri din wannan wanda yayi wa zai ba mu wangakin shi fasara shi a cikin umdatul ahkam yace dai zo at-tawr Sibuhul Sibuhul dust kenan yana kama da tasa makayi ne na fata kuma yana kama da tasa to wannan makayin arwalla cikin shi al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Khalid ibn Makhlad haddathana Sulaiman haddathani Amr ibn Hayyan abihi kala yake cewa kana ammi ammina ya kasance yuksir min al-wudu yana yawaita arwalla kala li Abdullah ibn Zaid sai ya ce ma Abdullah ibn Zaid akhbirni kayfa ra'aytu an-nabi sayatawadda bani labari ya kaga annabi yana arwalla fada abi taurin mimma sai ya ce a kama shi ta akushi na ruwa tasa ta ruwa fa kafa'a ala yadayhi sai ya zubo akan hannuwan shi salasa miraran so uku summa adkhala yadahu fi tawr sannan ya shigar da hannun shi cikin tasa famad madai shaqa wasan sara salasa maratin ya kud zubdo so uku ya heto min garfatin wahida da kwamfata guda summa adkhala yadahu sannan ya shigar da hannun shi faktarafa biha ya kwamfato fa gasala wajhahu salasa maratin wanki huska shi so uku summa gasala yadayhi ila almarfaqain marratayn marratayn summa akhadha biyadihi ma'an sannan dauko ruwa da hannun shi fa masaha ra'sahu ya shahi kan shi fa adbara bihi wa aqbala yazo da shi kuma yayi baya summa gasala rijlaihi sannan ya wanke kafahuwan shi fa qala sai ce haka zara aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tawadda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana arwalla wannan hadisin yana ta maimaituwa ya ci ma a cikin hanzu ba sai an fassara shi ba nan dai kuma wani wanda zai ji sautin mai yiwa shi yanzu ya fara ji to wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi gura da dama amma ta hanyoyi ba daya ba na gaba hadisi na 200 daidai al-Imam al-Bukhari ke haddathana musaddadun qala haddathana hammad an sabit an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da abi ina'in mimma annabi ya kirayo a kawo mushi makayi na ruwa fa ute bi qari'ir rahara sai aka kawo mushi da akushi mai babban baki shine ina wasi'ul fam ji al-Imam al-Khattabi Allah mushi rahama shine rahara rahara kin kawo shine abu mai yalwa amma na ananin mai yalwa baki ye bakin shi mai yalwa ne fihi shay'un mimma a cikin shi akwai wani abu na ruwa kenan ba cike yake ba fa wada asabi a fihi sai ya aza hannuwan shi a ciki qala Anas sai Anas yake cewa faj'altu anzuru ila alma sai na hadu ina kallon ruwa yambi umin bayna asabihi yambu umi yana bubbugowa daga tsakanin yatsun ma'aiki alayhi salatu wassalam qala Anas sai Anas yace fa harastu man tawadda ma bayna sabai yace sai nake diddiga wanda suka yi arwalla tsakanin 70 ne zuwa 80 kenan hadisin da ya wuce ne wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi dan saboda kawo hujja kawo da cewa ya halitta yin arwalla daga at-tawr gashi nan kuma abu ne da ke sananne bai buƙatar dogon sharhi a hadisin dai da yace fa aqbala bi yadayhi wa adbara bi yadayhi fa aqbala yazo da hannun shi yayi baya da su yayi gaba kuma yayi baya Hasan ibn Hayy ya kawo hujja akan cewa ana farawa ne wajen sha hukai da muqaddamar ra'as ai haka amma kuma ruwaya ta yi raddi akan wannan ra'ayi nashi dan saboda akwai hadisai da suka nuna cewa bada abi muka hadisin muslim ya ce bada abi muqaddamar ra'asi ya fara daga magabacin kanshi babu na 47 al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa babul wudu'i bil muddi baban dake bayanin yin arwalla da mudu hadisi na 201 yake cewa haddathana Abu Nu'aym ya ba mu labari qala haddathana Mis'ar haddathani Ibn Jabr qala sami'tu Anas yaqul naji Anas yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya gusulu yana wanka ko kuma ya tasilu ko kuma yana wanka bisai da sa'i guda ila khamsati amdad har zuwa mudu biyar kenan tiya ko kuma abin da ya sama da ita wai tawaddu bil mudd kuma yana arwalla da mudu wannan abin da yake nuna mana cewa gashi kyarara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin da bukhari yake san kawa hujja da shi wannan hadisin muslim ya huddo shi da abu dauda da al-imam an-nasa'i Mis'ar wannan shine Ibn Kidam malamin Kufa ne ya mutu bayan shekara ta 50 ta 150 a cikin Bukhari da Muslim hadisi ɗaya gare shi wannan shine banda wannan hadisin bai da wannan hadisi ko ɗaya a cikin Bukhari da Muslim shi wannan Mis'ar din ne mas'ala ta gaba a wajen Abu Dauda ta hanya Abdullah ibn Isa daga Abdullah ibn Jabar daga Anas yake cewa annabi ya kasance yana arwallabi ina inda makayi ya sa'ur lain yana kai ridili guda biyu wayakta sulu bisai kuma yana wanka da tiya guda a wajen muslim yace ya tawaddau bi mukukin yana arwallada mukuk ma'auni ne duka wanda wancan magabata suke amfani da shi yace wayakta sulu bi khamsu makali kuma yana arwallada makali guda biyar wa fi lafzin a wannan lafzi yace makakik makakik jam'i ne na mukuk kenan wannan duka ma'aunayya ne ɗan uwa kamar gwarinci zan mu ji ana yi dan saboda wasu ma'aunai ne wanda bubu mu san su ba can wancan lokacin su suke amfani da su kuma a wancan wajen nasu to malamai babu abinda suka bari ba abinda malamai suka bari a cikin sha'anin ilimi yanzu wannan littafi ne na ustaz doctor wannan mai sunan nashi Ali Juma'a Muhammad littafi ne mai sunan shi Al-Makayil wal Mawazin Ash-Shar'iyya ma'auni da mizani na shari'a ya bi dukkan wasu abin da duk wani ma'auni da yazo a cikin shari'a ya gaya mana shi kuma a zamanin mu kuma meye adadin shi me ake nihi da shi kuma a zamanin mu meye adadin shi a cikin nan yanzu yana cewa al-makakik makakik yan guda ɗayan shi shine tiya da rabi kuma gram kaza ne ɗaya bayan ɗaya bisa kitabu dahara masafat na kasar ana cewa al-farsakh ana cewa alqada ana cewa at-taur ana cewa kaza to dukan su meye ma'aunin su daidai kamar kaka suke gram nawa suke kaiwa kuma da ilimi da yadda ya mai da ilimi zuwa ga asalin shi dukkan wani abin da babu wani abin da yazo na ma'auni na shari'a a zakani ko a azumi ne ko a haji ne ko a menene ne dukkan su in ka duba babu bayan babu zaka gani ɗaya bayan ɗaya yayi bayani kuma fassara maka da lar hausar da kai zaka gani cewa mukuk ga abin da yake nihi gram kaza yake yayi amfani da gram dukkan su dan gram abu ne wanda ko ina ana amfani da shi kenan gram kaza ne wannan gram kaza ne kana auna kuma sai ga maka cewa kuma tiya kaza ne to wannan mukuk Allah mashi rahama ya fassara shi da cewa guda wannan ne tiya da rabi ne kamar da al-Imam Abu Dauda da ya fassara su fi kirara a cikin littafin shi wannan abin da ke cikin hadisin wannan yace ijma'i yayi tsaye akan cewa ruwan da mutun zai arwalla da shi ba ruwa bane wanda aka sa mishi miqdari wanda aka sa mishi iyaka yana iya kasancewa kadan yana iya kasancewa mai yawa Shafi'i yake cewa qad yuwafaqul faqihu bil qalil fa yakfi wa yaqraku al akharu bil kaseer fala yakfi yace mai yiwa ya kasance ruwan arwalla malami yayi amfani da dan kadan ya ishe shi wanda yake wawa ne jahili kuma a kawo mishi diyawa ya kasa isa shi kenan wannan yace ya sha bamban da mutane malamai yace kuma sun ce mustahabbi ne mutun kada ya rage a wajen wanka gami da mudun wannan sa'i da aka ambata wasu daga cikin malikiya sun tafi akan cewa bai wadatar ba idan mutun yayi wanka da kasa da tiyya guda wanda an rawaito wannan magana daga Ibn Sha'ban daga Qurdabi ga Muhammad ibn Hassan cewa mai wanka bai yiwa ya gama jikin shi da kasa da wannan tiyya guda Izzuddin ibn Abdul Salam Allah mashi rahama yake cewa an sanya ga mai arwalla da mai wannan da mai wanka halaye guda uku a shari'a na farko ya kasance mai madaidaici ya halitta ne tsakatsakiya ne kamar yadda halittar Annabi sallallahu alaihi wasallam take to wannan yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci barna da wuce iri ya tsaya a bakin mudu wajen arwalla wajen wanka kuma ya tsaya da sa'i na biyu kuma yace kasance mai ramon mai ne rama ta ƙarshe ramar ta mishi yawa yace to wannan lokacin kuma sai ya duba daidai jikin shi an so yayi amfani da ruwan da zai kasance daidai da shi kasa da mudu kasa da sa'i kamar yadda an danganta da na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai hali na uku yace kasance mutafahishul khalq kato ne wanda halitta kiba ta wuce misali da tsawo kuma ga kiba kuma ga katan ciki yace to wannan ba zai yi ba a ce mishi yayi wanka da arwal yayi wanka da tiya guda ba zai yi ba duk wanda ka ganshi jikin shi ba ka ce ma ka yayi wanka da tiya guda in ka ce wanka da tiya guda ba ta wuce wata mishi arwalla to wannan yace an so gare shi shi kuma ya duba daidai gurgurdan yadda zai ishe shi ba za a sa iyaka ba shari'a ta bari abin daidai gurgurdan kowa yadda zai iya wannan kin shi ya ga nan zan mu takaita duk da ba nan ba muka zo abin nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi